ajiya Asabar ne wasu mutane da kawai yanzu ba san ko su wane ne ba suka harbe dan takarar sanata a tutar jam'iyyar African Development Party ADP Honorable Temitope Olatoye da aka fi sani da suna Suga a ƙauyen Ilesu Lalekon a cikin karamar hukumar Lagelu. Temitope Olatoye Suga da shine mai wakiltar mazabar Lagelu da Akinyele daga jihar Oyo a majalisar wakilan tarayyar Najeriya. Commissioner yan sandan jihar Oyo Mr. Shina Olukolu wanda ya tabbatar da kisan ya ce kawo yanzu basu kama kowa ba amma suna aiki tukuru don gano waɗanda na aikata ɗanyen aikin. Na tambayi Commissioner Shina Olukolu ko akwai waɗanda suke zargi da aikata kisan, sai ya ce
if we have, we won't be able to disclose that now, otherwise we are alerting the people to take off. The people should just be rest assured that no matter how long it takes, the fleeing criminals will be arrested and they should exercise patience and not engage in acts that will disturb the peace of the peace.
Commissioner yan sandan na jihar Oyo ya ce a'a ba su yi shaci fadi a halin yanzu, kuma ko akwai waɗanda suke zargi ba za su fadi ba saboda kada su ranta a cikin nakare. Mr. Shina Olukolu ya ƙara da cewa jama'a su tabbatar da cewa komi dadewa za su kama waɗanda na yi kisan, kuma jama'a su yi haƙuri kada su yi wani abu da zai tada zaune tsaye. To ko yaya jama'ar jihar Oyo suka ji a game da kashe Suga?
Sunana Temitawa ya kaji a game da kashe Olatoye Suga. Wallahi ba gida da ba, saboda Suga mutum kirki ne, amma dai irin abin da ya faru din nan wallahi ba mu ji dadi ba, saboda Suga mutum kirki ne. Mutum kiriki ne, saboda ya zo ya yi mamu abin nan bohu nan karan shanu nan a Kinyeli.
Suna na Hajiya Hawwa Mai Lemo ɗan Agwalima.
Ya kije a game da kashe Suga?
Wallahi kashe Suga ya zama mana na tunanin rayuwarmu, ba mu ji daɗi ba saboda mutum ne mai tausaya mana. Saboda haka wanda ya kashe shi komi na Allah ne, shi kuma Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya ba iyalinsa haƙuri. Wanda ya kashe Suga ko mun daren daɗi shi kuma bayaninsa yana nan tafi ga Allah.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.